الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi Al-Qur'ani mai girma, yadda muke gabatar da tafsirin sa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau kuma wuni na shida a cikin watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina 1446, masallacin Umar ibn Abdul Aziz yake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu faɗi daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da daidai din. Allah kuma ya arzuta mu da yi saboda shi. Da farko muna gabatar da ta'ziyar mu al'ummar musulmai na rasuwar Shehu Malami Sheikh Hassan Sa'id Jingir, Sa'id Hassan Jingir, babban malamin addinin musulunci da ya daɗe tsawon shekaru yana karantar da mutane, babban jigo a ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ɓangaren da suke da headquarter a Jos. Wannan bawan Allah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. Gudunmuwar da ya bayarwa addinin musulunci, Allah ya sanya masa a cikin mizanin ayyukan lada. Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa. Allah madaukakin sarki ya maye gurbinsa da wasu waɗanda za su yi ayyuka alkhairi fiye da nasa. Muna jajanta al'ummar musulmai ba gaba ɗaya, sannan muna jajantawa Sheikh Sani Haya Jingir da sauran 'yan majalisarsa na ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a Iqamatus Sunna da ke da headquarter a Jos. Allah mu kuma ya sa mu shiga da imani. Abu na biyu kuma shine muna tunatar da wasu 'yan uwa da ba su sani ba, wannan karatu da muke gabatarwa kamar yadda aka saba duk shekara albarka a lokacin suhur ƙarfe 4 zuwa 5 da kowace safiya, ana sa wannan karatu namu a Albarka Radio, wato namba 97.5 ƙarfe 4 zuwa 5 na sa'a na asubahi. Sannan kamar yadda kuma aka sani, shi manajan director na gidan rediyon Albarka ɗin da kansa shi ya ɗauki nauyin sawa tsawon shekara da shekaru, muna roƙon Allah mu ɗauki saka masa alkhairi. Sannan akwai gidan rediyon Atab namba 99.5, su ma suna sawa ƙarfe 8 zuwa 9 na safiya da kowace safiya. Wannan kuma ɗaya daga cikin ayyukan gwamnatin jihar Bauchi ne ta ɗauki nauyi. Ba mu san yaya aka yi ba kawai, mun ji dai an kira mu an ce mana akwai karatun mu da gwamnatin za ta ɗauka sa ta ɗauki nauyin sawa. Muna addu'a Allah madaukake saka musu alkhairi. Za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sauka. A jiya mun tsaya kan aya ta 111, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Na'am. I'm not going to be able to do that. ya gabata a cikin wannan ayar mun faɗi cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu mutane daga cikin al'ummar musulmai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka hadu da kalubale mai yawan gaske wanda aka sanya su suka yi kalmomi na kafirci amma Allah madaukakin sarki ya karɓi uzurin su man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim dhalika bi annahum mustahabbu al hayat ad dunya ala al akhirah wa anna Allah la yahdi al qawm al kafirin ulaika alladhina tab'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika hum al ghafilun to lokacin da aka yi bayanin wadancan masu uzuri da aka sa su suka yi kafirci kuma suka faɗa ɗin da bakin su amma Allah madaukaki ya halbu da hanzarin su to akwai wasu kuma na daban su waɗannan an fitine su an jarrabe su da abubuwa da yawa su ma saboda kasancewan su suna da rauni a cikin wurin da suke rayuwa amma Allah madaukakin sarki daga baya ya ba su dama sun yi hijira sun koma garin musulunci sun yi jihadi sun yi haƙuri Allah madaukakin sarki ya nuna cewa su ma abinda suka yi ya karbi hanzarin su to anan fadin Allah madaukaki thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru malaman karatun alqur'ani makaranta sun sha bamban wajen karanta lafazin futinu jumhurun malamai suna karantawa min ba'di ma futinu wato bayan an jarrabe su amma ibnu abir nishami yana karantawa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma fatanu wato Allah madaukakin sarki yana magana akan waɗanda su kuma su ne suka fitini wasu lafazin yana nuna in an ce futinu su aka fitina aka jarrabe su in an ce kuma fatanu su ne suka fitini wasu ko suka fitini wani abu ne to sai malamai suka sha bamban wajen fahimtar me waccan kira'a take nufi me kuma wannan kira'a take nufi da farko su dai jumhurin malamai da suka karanta amin ba'di ma futinu bayan an jarrabe su su ne tafsirin farko da muka fara yi a karatun mu na jiya ikrima almajiran abdullahi dan abbasin da wasu alhasan da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa qira'a ta biyu wato qira'a ta farko wanda ibnu abir ya kareta da ita fatalu suka ce nazalat fasazallahu shifan za ya kasance yana rubutu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma ana bashi dama ya rubuta wahayi amma sai ya samu zamiya fasazallahu shaytan shaydan sai ya kwashe masa kafafu sai ya yi ridda ya koma cikin mushrikai lokacin da aka yi fatahu makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ganshi yace a kashe shi saboda irin abin da ya aikata amma sai ya nemi kariya daga Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin alfarma wa duk wanda ya nemi alfarmarsa lokacin da manzon Allah ya ci garin Makka da yaki komai abin da mutum yayi in har wani mutum musulmi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji ya ma'aikin Allah ina wato wannan yana kamun kafa da ni akan akyale shi akan laifin da ya tuba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karban wannan mutumin da yazo neman bai diba wani kamar yadda wani mutum yazo ya nemi wato kamun kafa da Ummu Hani radiyallahu anha yar uwar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala daga wani mutum wanda shi ma ya barna wa addinin musulunci kafin a ci garin Makka da yaki lokacin da aka ci garin Makka da yaki sai wannan mutumin na Ali sayyidina Ali sai ransa ya baci yace ya za a yi wannan mutumin da ya aika irin wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma har a ce yana da wata kariya da za a bashi Ummu Hani ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya ma'aikin Allah wani ne yazo yake kamun kafa da ni amma dan uwana sayyidina Ali ya ce ba zai yi ya kamun kafa da ni a kyale shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kad ajarna man ajarti ya ummahani manzon Allah ya ce ummahani ai duk wanda kika bashi mafaka mu mun bashi mafaka to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka wannan mutumin shi ma sai yazo yana neman mafaka a wajen sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu saboda dan uwansa ne wajen shayarwa yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karbi wato tubarsa wannan yasa daga bayan shi ma ya musulunta musuluncinsa kuma ya kyautata to wasu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne sababin sa umma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma fatanu wato bayan sun fitini wasu sun fitini mutane sun zalunce su sun cutar da su amma kuma sai suka zo suka bi ga wuya ga Allah madaukake sai suka aikin kirki to Allah madaukake zai karɓi tubar su wasu daga cikin malamai sun ce fatanu wato fatanu anfusahum waɗanda suka fitini kansu sai da makamar wa'anta da wato aka tabbare su ne yake magana a kansu ba waɗanda suka fitini wasu ba a'a waɗanda aka fitine su ne amma lafazin yana nuna cewa tun da an sa su zumi kafirci to sun fitini kansu ne da wannan kalmomin da suka yi amma Allah madaukake ya yafe musu amma a gira aljumhurin malamai an ruwaito daga Abdullahi dan Abbasin radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wannan ayar ta sauka ne akan Ayyaz ibn Abi Rabi'a wanda dan uwa ne na Abu Ja'al a wajen shayarwa da kuma Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr da Al-Walid ibn Al-Walid ibn Al-Mughira da Salama ibn Hisham da Abdullah ibn Abi Usayd al-Thaqafi waɗanda mushrikai suka fitine su a garin Makka har suka ba su wata dukiya mai yawan gaske su musulman saboda dai waɗannan kafirin su kyale su sun shiga fitina da yawa wanda har suka daukar dukiyar su suna bayarwa dan a kyale su da addinin su wannan dukiya suna bayarwa ne dan su kubuta daga sharrin waɗannan mutane da suke azabtar da su wannan ya ba su dama daga baya kuma Allah madaukake ba su dama suka yi hijira daga Makka suka koma Madina kuma suka je suka yi ta ayyuka alkhairi bayan sun yi hijira suka yi jihadi kuma suka yi hakuri akan jarrabawa da aka yi musu to wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana akan su ne kinan inna rabbaka thumma inna rabbaka lilladhina hajaru ba'da ma futiru ya azuta su da kubuta domin a lokacin kana so kai hijirar ma baka san ya zaka kai hijirar ba domin hijirar sai mai dama yake wasu suna ganin ka za su yi zaka yi hijira to za a tare ka a kashe ka dan haka zaka zauna ne gaba kura ake cewa ko bayan siyaki bayan siyaki ma'ana in ka zauna a cikin ma a wulakanci a kaskanci a azabtarwa in ka ce zaka wuta ma an aka gama ka tutar ta ka to haka mutane suka dinga rayuwa ai shi yasa ku ake yawan nakaltowa kissar sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala wanda mutane in za su hijira ku ya suke saboda gudun kar a cutar da su kar a adabtar da su amma shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala mu sai shelanta ya fita wajen gari yayi shela yayi kuwa yace gani Umar bin Khattab zan yi hijira daga Makka zan koma Madina duk wanda yake so uwarsa ta sake aifan wani bashi ba to ya biyo ni mu je mu kula wannan saboda ba haka aka saba yi bane galibi an saba yi ne in za a yi hijira a fiya an gane ko za mu ga cewa ai saboda sunnan ta irin wannan abin Allah madaukake yana da dama ya bada kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mala'iku ma in Allah ya ga dama zai iya bashi kowace irin kariya ya fita a bainar mutane ya hijira amma saboda wannan din mutane su gane riko da sababi ittikhadul asbab ya zama duk abin da kake so kai wani sababi san sababa ta zama da sababi wala mai sai kai ma ka so kai rana na daka Allah ke bata ruwa ba a'a sai ka tashi kai kokari sai ka samu taimakon Allah subhanahu wataala dan an nuna mana ka shi sai aka karantar hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da zai hijira ai kaga bai fita abin mutu bayinan mutane ba ba wai dan manzon Allah mazaurici bane a'a ai manzon Allah ba taba yin wani jarumi a duniya irinsa ba duk kasan nan da muke takawa bata taba daukan wani mahaluki da yake da jarumta irin ta annabi Muhammad ba ta bayyana sallallahu alaihi wasallam amma saboda a koya mana yadda rayuwa take ne sai aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ne manzon Allah ya fita a garin Makka da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala suka fita a sace suka je suka shiga wani kogo suka yi kwanaki a cikin kogon Asma'u yar sayyidina Abubakar ita take lallabawa ta kai musu abinci har lokacin da kafire suka zo suna neman su ga su nan a cikin kogo sun zo jikin kogon suna ta zagayawa har ma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake cewa yake ce manzo Allah yace da fa za a ce wani zai dan leka karkashin kafafunsa da ya gama a cikin kogon nan amma Allah mu da kuke ba sai kowa ina Allah mu da kuke yake yake ba da labari idan yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana illa tanfiruhu fa qad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnayn idh huma fil ghar haka Allah madaukakin sarki ce illa tan suruhu faqad nasarahullah in ba ku taimake shi ba ma ai Allah ya taimake shi kuma Allah zai ci gaba da taimakon sa id akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirin suka fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fani yafnaini yana nabiyun cikin mutum biyu wato daga shi sai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala idh yaqulu li sahibihi la ta'zan inna Allah ma'ana idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la ta'zan inna Allah ma'ana yayin da suke cikin kogon nan su biyu idh yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa sahabinsa la ta'zan karfe baki ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar masa da nutsuwa anan wato kaga Allah madaukake yana nuna mana irin yadda suka fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suna buya manzo Allah yana cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ma zannuka me kake zato ga waɗanda Allah madaukakin sarki ne da ukun su biyu ne ma zannuka bithnayn allahumma fa'alihuma me kake zato da waɗanda su biyu ne Allah da ukun su ma'ana Allah madaukake yana taimakon su to wannan in kana karanta irin waɗannan zaka fahimci irin gudunmuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba wannan addinin wallahi yafi karfin wasa su fa addinin suna yi ne akan ko rayu ko su rayu ko su mutu maganar hijiran nan yau da Allah madaukaki in ya kai ka wata rana Makka ka tafi a ira irin wannan tsananin zafin daga Makka ka shiga mota zuwa Madina da irin wannan zafin da mota ne ma amma zaka gane cewa dalilin mutanen nan ba garmaki suke ba saboda yau a ce da kafa zaka kama hanya kilomita 400 da wani abu daga Makka zuwa Madina ga tsabar rerayi ga zafin rana sahara ce ta Allah mara babu bushiya ba komai ke tafiya a wannan irin tsananin zafin da ake ba kuma kana cikin tsoro kana fargaba ana neman ka za a kashe ka a haka fa mutanen da suke hijiran nan amma yanzu kai taron su ba Allah ya maka daga boshi zuwa das duk hankalin ka ya tashi ga ma'aikacin gwamnati kuma aka bane duk kaga mutun ya daga mutane hankali an masa garan su ba daga nan ba an kai shi das ko an kai shi dige ya burkici amma ka duba su anan din nan ana aka haife su da iyayensu da kakanninsu ba su san ko ina ba amma haka suka tashi suka bar abin da suka mallaka suka bar gidajensu suka bar iyalansu suka bar danginsu suka tafi garin da basu san komai ba kuma basu san sana'ar da za su yi rayuwa haka waɗannan mutanen suka yi shi yasa harkar hijiran nan idan ana maganar ta wato zaka gane cewa ba karamin lamari bane shi yasa zaka ga daga cikin abubuwan da ake fadan girman sa a addinin musulunci akwai maganar hijira saboda abin da ke cikin hijiran na karubali ne yana da yawa zaka ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sai ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila rasul saboda daga cikin mafi girman abin da za a buga misali da shi cikin aiki a kai ne cikin aikin da mutane suka yi a kai ne ta samu girman abin Allah hijira dan al'amarin ba karamin wasa bane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa waɗanda suka yi laifin ma amma daga ba suka yi hijira bayan sun yi laifi kuma suka yi jihadi kuma suka yi hakuri ko dai waɗanda su aka jarraba suka sha wahala har ma suka yi kalmomin kafirci har suka bada dukiyarsu dan su gina da addininsu daga baya kuma suka samu suka yi hijira Allah madaukaki yana musu albishir da cewa lallai suna cikin gafarar Allah suna cikin jinƙan Allah ko kuma waɗanda su ne suka jarrabu wasu suka fitiri wasu suka cutar da su amma daga baya addinin musulunci ya cika zuciyarsu suka dawo su ma suka yi hijira suka yi jihadi suka yi hakuri da wahala da su ma rasa zai same su Allah madaukaki ce duk irin wannan abin da suka yi na bayan ma inna rabbaka min ba'daha لغفور رحيم الله كما غفر يوم تأتي كل نفس الله mai girma da dokaka yace yauma ya tati kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana bada kariya wa kanta wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowace rai kuma ana cika mata sakamakon ta da ta aikata wahum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su da komai ba za a rage ba cikin abin da suka yi ba za kuma a kara musu laifin da basi ba anan Allah madaukaki yayi maganar cewa ranar da rai za ta bada kanta kariya wasu daga cikin malamai suna cewa wannan maganar tana hade ne da ayar da ta gabata da Allah madaukaki ce inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim bayan wannan da Allah da suka shiga malamai yawan kafara ne mai yawan dai sai ce kuma ta ce kullu nafsin ranar da kowace rai za ta bawa kanta kariya Allah mai gafara ne mai jin kai ranar da kowace rai za ta bawa kanta kariya ina sai zan maganar wasu malamai kuma suna cewa a'a wannan yauman ana mata nasba ne da wani fi'ili da ake kaddarawa maganar waccan ta gare wata sabuwar magana ce wadhkur yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ambaci wato ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana ba da kariya wa kanta a wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ranar alkiyama idan wannan ranar ta zo kowa shi zai ba kansa kariya shi yasa yace kullu nafsin tujadilu an nafsiha an nafsu na farko tana nufin wato gangar jiki da ruhi nafsu ta biyu kuma tana nufin hakikanin wato zatin mutum din shi hakikanin mutum din akan ce nafsu ana nufin wato shi mutum ko ana nufin zuciyarsa ko kace ransa sannan wani lokacin ana cewa nafsu ana nufin hakikanin mutum da shi gaba daya ana nufin cewa kaman kowane mutum zai zo ranar alkiyama yana ba wa kansa kariya haka ake ne wato kowa zai zo yana ba da kariya wa kansa ranar alkiyama ta fi karfin a ce wani ya zama maka lauya ba zai yi ba ba a daukar lauya a lahira in ka dauki lauya a nan ne in ka dauke shi akan daidai shikenan ko ta baka daidai in ka dauke shi akan barna ya je baka kariya akan abin da yake bada daidai ba to ranar alkiyama kai za ka baka kariya ki ba baka kariya yau ka dace kullu nafsin tujadilu an nafsiha wannan wasu daga yawa daga cikin malamai suna nuna cewa umumi take yi tana nuna cewa kowa da babba da karami da makusanci da manisanci duk matsayin mutum ranar alkiyama duk kaskancinsa ranar alkiyama shi zai baka kansa kariya ba wanda zai zo baka kariya ba wanda zai ba wani kariya kowa shi zai ba kansa kariya shi yasa Ibnul Jauzi a cikin littafin sa mai albarka Zadul Masir da al-Imam Bagai cikin Ma'alimut Tanzil da wasu daga cikin malamai sun nakalto wata rana Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana zaune da Ka'ab al-Ahbar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Ka'ab al-Ahbar wanda malami ne na Yahudawa amma ya mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana suna zaune sai sayyidina Umar ya Ka'ab khawifna yace ya kai Ka'ab muna so ka ba mu wani labari da zai taurata mu dangane da lahira domin su mutanen kwarai wani lokacin ana zaune ana tarha ana dariya aka ga an dan shagala sai a ce to wani ya tashi ya tuna mana Allah kuma ya tuna mana alkiyama dan kar mu shagala da yawa to kaga mutane yanzu ana magana an ka kawo magana muta sai wani ya ce ya za a kuma ana magana ana zaman lafiya ka kawo magana muta kuma waye ana zaune lafiya wa zaka magana waye maganan kabari yace waye ana yi maganan kabari wani ya tashi ya baje a masallaci jama'a ya kamata gaskiya bai kamata irin wannan masallaci kan tabi mai haka mazauna babu da makara wani yace kai ka jira Allah ana zaune lafiya waye ka magana makara to mutanen kwarai in sun ga sun shagalta sun dade suna ta maganganun duniya ko ana neman duniya ko ana maganar duniya sai a ce to a cin lahira kuma to me yana daga cewa abin da zai sa mutane su koma cikin su mutane su nutsu to sai ce tashi ka tunatar da mu Allah tsoratar da mu lahira fa qala ka'abul ahbari sai yace inna li jahannama zafratun ma yabqa malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa waqa jafin ala rukbatayhi yace jahannama tana da wani kuji wani kuka da kururuwa da take da shi idan tai wannan kukan babu wani mala'ika ba kusanci ga Allah ko wani annabi manzo face sai ya fadi akan guyoyinsa hatta inna ibrahima layudli bil khullatihi hatta annabin Allah annabi ibrahim alayhi salam zai kusato da irin kusatowarsa da yake da shi da irin soyayyar da Allah madaukake yake masa zai ce ya rabbi ana khaliluka ibrahim yace ni ne annabin ka ibrahim masoyin kan nan annabi ibrahim alayhi salam zai ce la as'aluka illa nafsi yace ba wanda yake tambayan ka yau ba na magana kowa yau sai maganan kai na annabi ibrahim zai faɗi haka yace ba na ba ruwa na da kowa yau ta kaina nake yi ma tawa to tana cikin littafin Allah sai ya karanta wannan aya yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowace rai kaga an ce kowace rai annabi ibrahim bai shiga ciki ba ya shiga ciki wato a cikin alkiyama akwai matakai matakai akwai wurin da annabawa ma ba za su yi maganar kowa ba sai kansu akwai kuma wurin da za a ba su dama har suna neman ceton wasu matsayi matsayi akwai wurin da hatta annabawa ba abinda suke iya yi sai addu'a haka ya roci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani mawkifi manzon Allah yace wa kalamur rusul yawma idin allahumma sallim sallim maganar manzon Allah ma a wannan lokacin za su addu'a ne su ce allahumma sallim sallim idan an zo sai lokacin da za a kece sirabi annabi yace hatta annabawan Allah sai dai su yi ta addu'a wa bayi suna Allah ce ratar da su tseratar da su tseratar da su ba tsanda sai to akwai lokacin da ko irin wannan din ba zai yi ba kowa ta kansa yake yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha Allah madaukake sarki yace ranar da kowace rai za ta zo tana ba kanta kariya wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowace rai za a saka mata da abin da ta aikata hum la yuzlamuna kuma su ba za a zalunce su ba wannan ayar tana daga cikin ayar da take nuna wato ya kamata kowa ya shiga taitayin sa ba abin da zai saka jira gobe alkiyama wallahi sai imaninka da aiki na gari kada kai zamanin cewa wani zai tallakar da kai a'a ka kawai ka nemi yardar Allah subhanahu wataala duk wata gudunmuwar wani da zaka samu na ceto tana zuwa ne bayan imaninka da aikinka duk yadda za a yi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Rabi'a ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama mai hidima ne wa annabi kullum yana hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na dauko ruwa na kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai mun tai yace sal roki abin da kake so roka maka duk abin da kake so kai roka maka yace as'aluka murafaqataka fil janna yace abin da nake roƙonka ya ma'aikin Allah ina so ka niga ka a jannatin haka yake shi ne ya niga ka abin da yake so kenan manzan Allah ya ce awa ghairu zalikin yace duk ko dai ka roki wani abu daban wannan fa yana da girma a ce ga niga ka abun ba babba ne Rabi'a yace ni dai abin da nake so kenan abin da nake so kawai ga niga ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'inni ala nafsika bi kathrati sutu manzan Allah yace to abin da nake so in har kana son wannan to ka taimaka mun wa ka taimaka mun wa kanka ta hanyar yawan sallah kai ta yawan sallah ma'ana kai ta aikin khair kenan manzon Allah ya faɗi wata ibada ne mafi girman ibadar da ake yi da gabobi ita ce sallah sai annabi ya ce to ka taimaka mun da yawan ibada wannan yake nuna in zaka samu wannan tallafin ma in zaka samu ceto duk wani tagomashi da zaka samu fa yana zuwa ne bayan imaninka da ake kada gari amma in babu imani babu aiki na gari wallahi ba wanda yake sai baka komai wannan shine sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shelanta wa duniya kowa ya ci ya shelanta wa danginsa da jininsa da tsatsansa duk manzon Allah yace ya bani hashim ya ku dangina na banu hashim saluni min mali mashi'tu in kuna son wani abu na dukiya ta a duniya ku roka in ba ku nuna da shi la uguni ankum min Allah shay'an amma abu da yake da Qur'ani Allah ya ba Allah ya yi da kusancinsa har da yazo kan tsatsonsa na Fatima yace ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake ya Fatima yar annabi Muhammad salini mimma lima shi'ti ki roke ni kudi na ki roke ni dukiyata in kina so duk abin da kike so na dukiyata tambaya mun baki amma la uguni anki min Allah shay'an bazan fasiye tsare ki daga azabar Allah ba jama'a wanda ya san wannan dalilai na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu zai yadda a ce wai ya bar ibada ya bar neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya je ya dauki wata drama a ce masa wai ba komai ya ketare ba wata matsala za a jefa shi aljihun babban riga ya tsallake zai yadda da wannan wallahi kar wani ya yaudare ka kawai ka nemi yardar Allah ka yi imani ka aiki da gari in ma cetan zai zo to zai zo ne bayan imaninka da aiki da gari amma yau akwai waɗanda aka yaudare su har sallah suna bari sallah musulmi ne shi amma ya bar sallah yana ganin yana da wani abu saboda wani walihi da ya rike gam gam yana ganin rukun walihi nan ya fi sallah baya azumi saboda rukun walihi nan yana ganin ya fi wannan azumi duk abin da yake yana ganin cewa rukun wancan walihi ne ya fi masa wallahi yadda waliyin ne Allah ya kara masa wadataka amma ka sani cewa ba zai iya maka komai ba sai bayan kana da imani da ake nagari amma babu wani waliyin da zai iya ceton ka matuƙar ka bar sallah ta bar sallah kai muka ce sallar ba wajibi bane akan ka ina ai ranar shi ma ta kansa yake yi yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowa wallahi ta kansa yake Allah ka tsare mana imanin wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat وهم لا يظلمون الله ما دوكا جي بزا ازالنتي كوا با ان كاو wannan siga ta bina'un limalam yusamma fa'ilu wato ba an bace fa'ilin ba ba a ce wala yadhlimu wala yadhlimukum rabbukum ba a ce ubangiji ku ba zai zalunce ku ba wa hum la yuzlam ba za a zalunce su ba ba wani wanda yake zalunce ka shi da ma Allah ba ya zalunci amma rabbuka bi dhallabi lil'abid to kuma babu wani kuma wanda zai iya zaluntanka ba wani wanda zai dauko zunubansa ya gara maka haka kawai dan ya bika wayo ko ya bika dabara ya dauko zunubanka ya zo ya lafta maka ba zai yiwu ba ko ya kwashi ladansa ladanka ya ba wa kansa haka kawai a'a in kaga an kwashi ladanka an ba wani to shi ka zalunta a lahira za a yi biyan bashi in kaga an dauki zunubin wani an jibga maka to wani ka zalunta a duniya kuma ladanka ya kare ka gama biyan ta bi biyan mutane bashi ladanka ya kare da sauran bashi to sai a ranka daukan zulubin mutane ana lafta maka amma babu wanda zai zalunta ranar tashi alkiyama na Allah madaukakin sarki yace wa daraba Allahu mathalan kuma Allah madaukaki ya buga misali qaryatan wata alqarya ce kanat aminatan ta kasance amintacciya mutma'innatan tana cikin nutsuwa ya ajiha rizquha arzikinta yana zuwa mata ragadan da yalwa min kulli makanin ta kowane wuri fa kafarat bi an'umi Allah amma wannan alkariyar sai ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah madaukaki dandana mata tubabin yunwa wal khawfi da kuma tubabin tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa anan Allah madaukaki amma bata gode wa Allah ba shi ko duk lokacin da Allah madauki maka ni'ima in kai masa godiya sai ya kara maka wata ni'imar amma in ka butulce kai gode masa to azaba yake maka to wannan al'umma wannan alkarya abin da ya same ta kenan Allah madaukaki ya mata arziki mai yawan gaske amma kash sai ta kafirce wa Allah subhanahu wataala bata gode wa Allah madaukaki akan wannan ni'imar ba wace alkarya ce wannan alkarya malamai suna magana guda uku biyu zuwa uku magana ta farko an waito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da katada wanda kuma ita ce mafi yawan malamai suka malaman tafsiri suka faɗi cewa na alkarya ne take maka saboda dalilai da suke nuna kamanceceniya mai yawa tsakanin abin da aka jarrabu wannan al'umma da kuma al'ummar mutanen Makka irin abin da aka jarrabe su magana ta biyu al-Hasan al-Basri yace wata alkarya ce ausa Allahu ala ahliha wanda Allah madaukaki ya yalwatawa mutanen alkaryar hatta kanu yastanjuna bil khubz saboda zabar wadata har tsarki ma suke yi da buredi ko masa al-khubz shine duk wani gari da aka toya shi da mai ko aka gasa shi ana ce da shi khubz to har sai zama da cewa ko kace da masa ko kace da buredi ko wata dai abu ne wani abin nan wani gari da aka soya shi ko aka soya shi to har ya zama nan cewa saboda tsabar wadata da abinci mai daraja suke dauka suna yin tsarki da jinyo dan gidan cin fitsari ko bayan gida saboda wadatar da suke da shi fa ba'atha Allahu alaihim al-ju'a sai Allah madaukaki ya wato aiko musu wata mummunar yunwa inda wadata suke ciki amma ba su godewa Allah ba suke gudurci sai Allah madaukaki kawo musu yunwa sannan an ruwaito daga Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tace wannan alkariyar ita ce Madina tace Madina ce to waɗannan maganganun guda uku su ne galibin maganganun malamai suke tafi a kai magana ta biyu daga Al-Hasan al-Basri a babu wani dalili da yake nuna wato wata alkariya wata irin alkariya ce wannan alkariya ko akari daga ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani akari ne yake nuna haka in banda wannan magana da malamai suke nakaltuwa ta Al-Hasan al-Basri sannan kuma ba a san alkariyar na ina take ba kawai dai ya ce wata alkariya ne maganar Hafsa radiyallahu anha tace Madina ne wato nana Hafsa Allah ya kara mata yadda ba wai tana nufin cewa wannan alkariyar da Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani ita ce haƙiƙani ake nufi da Madina ba a'a ita tana kwatance ne tana misali ne ma'ana kamanceceniya ne tsakanin abin da ya faru a Madina da kuma abin da ya faru a Makka saboda lokacin da fitinar sayyidina Uthman kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu aka masa tawaye ta taso a lokacin ne Hafsa radiyallahu anha ta haɗu da wasu mutane matafiya take tambayan su sun fito daga Madina take cewa yaya sayyidina Uthman yake ciki sai aka ce mata ai an kashe shi lokacin da aka gaya mata cewa an kashe shi fa qalat nana Hafsa sai ta ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa annaha lal qarya yace lalle wannan ita ce alqaryar da aka bada labari to abinda nana Hafsa take nufi anan shine wato kamar yadda Allah madaukaki ya bada labarin wannan alqaryar suna cikin ni'imar Allah madaukakin sarki da aminci da zaman lafiya da arziki amma suka jawo kansu balahi ince ta ce wato kamar yadda wancan alkariyar ta yi ko haka mutanen Madina suka yi da suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala Allah madauki ya musu arziki tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin aminci suna zaman lafiya haka lokacin khalifancin sayyidina Abubakar haka lokacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala amma haka kawai suka jangwalo fitina wa kansu har aka zo ya zama sababin mutuwar sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala fitinar da ta faru tsakanin al'ummar da har yau ba a daina ganin gurbin wannan fitinar ba to tana nufin cewa wato an yi butulci wa Allah madaukakin sarki ana cikin nema da kwanciyar hankali amma an tawo fitina har an zo an kashe sayyidina Uthmanu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da uku dan haka zai zama maganan nan ta farko cewa makka ita ake nufi da daraballahu mathalan qaryatan wato alqaryar makka ake nufi a daga cikin abin da ke nuna haka fadin Allah madaukakin sarki ne ce kanat aminatan mutma'innatan alqaryar tana cikin aminci kuma tana cikin nutsuwa wannan kuma Allah madaukakin sarki ya sufanta garin Makka da wannan abu gari ne da yake da aminci gari ne da yake da zaman lafiya a wancan lokaci amma su ma suka yi butulci wa Allah suka kafircewa sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi suka fada cikin jarraba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari kaga Allah madaukakin sarki ce awalam ya rau anna ja'alna haraman aminan shin basu gani bane ba sa gani ne anna ja'alna haraman aminan mu ne muka sanya harami amintacce mun sanya aminci a cikin haramin Makka aminci yana cikin garin wai takhaffafa an-nasu min hawlihim gashi dai a gefen Makka ana ta cakulum ana ta cakumin mutane ana farautan mutane ana kashe mutane amma su mutanen cikin Makka suna zaune lafiya kowa ya yarda cewa garin Makka gari ne mai aminci ba a kawowa wato hari a cikin garin saboda Allah madaukaki ya zauna su lafiya wa in ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan أولم نمكن لكم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء فليعبدوا رب هذا البيت to kaga waɗannan ayoyi dukansu suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya garin Makka amintacce kamar yadda yace wannan alqaryar qaryatan aminatan mutma'innatan dan haka yake nuna cewa garin Makka ake nufi Allah madaukakin sarki ya sa garin Makka gari ne da ake zaman lafiya awalam numakkil lakum haraman aminan shin ba mu ba su dama bane a cikin haramin nan amintacce tujuba ko yujuba ilayhi samaratu kulli shay wanda dukkan kayan marmari daga ko ina duniya ake ɗebowa a kawo musu kuma Allah madaukake sanya garin duk wanda ya shiga yana cikin aminci wa man dakhalahu kana aminan hakanan wa idda annal baita masabatan lin-nasi wa amnan mun sanya wannan gari muka sanya wannan daki na Allah shine a dakin Kaaba mun sanya shi masabatan lin-nasi wato abinda mutane suke son kokkomawa wa amnan ko muka sanya shi wuri mai aminci duk waɗannan suna nuna cewa garin Makka yana zaman lafiya yana cikin aminci to shine Allah madaukake yake bayani anan wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innatan haka kuma da yace ya ce arisku ha min kulli makani shine cikon waccan ayar da Allah madaukakin sarki yace awalam nuwakkilu haraman aminan yujuba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna arziki ko ina zuwa ake duk abin da kake so na kayan marmari gashi ne mafi yawan kasar sahara ce amma duk abin da kake so na kayan marmari zaka je ka samu a can. Gashi babu a kasar babu, amma ko ina suna diba su kai musu. Addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam ne da ya musu, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin أَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ رَبَّنَا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي يَا أُبَيْنِجُ na zaunar da zurriyata, na zaunar da su a wani wuri wanda yake wato wuri ne da babu tsiro babu ciyawa, biwadin ghairi zai zargi inda bai cika al-muharram, a wajen ɗakin ka mai alfarma. Rabbana yuqimus salah, ya Allah na aje shi ne zai da sallah. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi, ka sanya zukatan mutane suna karkata zuwa gare su, kowa ka je yana so ya je bana, amma bidin ma ka je yana so ya je ji wata shekara ma yana so ya ji duk shekara, in mutum ya samu dama sai ga cewa hankalinsa ya tafi. Haka Allah madaukake shi garin Makka ya sanya son sa a cikin mutane, sai ya ce warzuquhum minas samarati, ka arzuta su da kayan marmari. Duk da cewa gashi wurin wuri ne da yake sahara ne, amma Allah madaukake ya sanya wannan kayan marmarin ko ina, yujuba ilayhi samaratu kulli shay'in, kawowa ake daga ko ina da ko ina. Shine anan Allah ya ce ya ati harisuwa ragadan min kulli makan, arzikin ta yana zuwa mata a yalwace daga kowace ruwa duniya. Amma kashi fakafara bi anhu billah, sai shi da kafirce wani mu'min da Allah madaukaki ya musu, to haka ko ta nan baka sai da arzikin Allah madaukaki ya musu. Allah ya ko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to shine Allah ya musu mummunan sakamako. Fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf, Allah madaukake dandana musu tubabin yunwa wal khawf, suka shiga cikin tsoro da suna cikin aminci. Liya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahu min ju'in, Allah madaukake ya ciyar da su da suna cikin yunwa, amma Allah ya musu wadata. Wa amanahum min khawfin, ya aminta da su daga dukkan wani tsoro, ba wanda zai zo Makka ya kawo yaki, ba haka suke zaune. Amma sai suka kafirce wani imamin da Allah madaukake musu ya aika musu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, suka ƙaryata shi. Wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen Makka addu'a a wannan lokaci, waɗanda suka kafirce wa Allah yayi musu addu'a, yana Allahumma shdid wa ta'ataka ala mudhari, Allah ka sanya tsananin kamunka akan mudhar, kabilar mudhar da suka kauce wa Allah subhanahu wataala. Waja'alha alaihim sinin, Allah ka sanya musu fari, ka sani Yusuf kamar irin shekaru wato farin da aka yi a lokacin Annabi Yusuf alaihi salam. Kuma haka ya same ta suka ce mala ki fa hada Allahu libas al-ju'i wal khawf, sai shi ga cikin yunwa saboda halin da suka samu kansu a ciki, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato karban da ya hada awance da wasu daga suka cikin bala'in yunwa. Yunwa ta kai inda ta kai, bayan da suna cikin wadata har suka koma suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manyansu suna cewa to ai wannan abun da muka yi, ai mu ne muka yi, akwai yara ƙanana, akwai mata, su bai shafe su ba, yaya za ka dauki laifin? Suka ɗora wasu suka koma suna roƙa cewa a gyale su, a rinka shigo musu da abinci har aka daga musu kafa. To wannan yana daga cikin hukubar da Allah madaukake ya yi musu saboda halin da suka samu kansu a ciki, har suka koma suna cin mushi, suna cin ko abin nan konannin kasusuwa, kashin da aka kone aka kona shi da sai a dauka ana ci, saboda tsabar yunwa da bala'i da suke ciki, saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu mummuna, saboda cutar da addinin Allah suka yi da hana shi wato tarewa mutane zuwa ga a shiga addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Shine Allah ya ce fa azaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf, suka shiga cikin tsoro, yanda kowane lokaci a firgice suke saboda suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aika musu da baraɗe, sannan waɗanda suke neman mutuwa ina take ko yaushe a cikin doron suke duk inda zan tsaka suna doron kan sadar rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sun san irin laifukan da suka yi da irin laifukan da suka yi kai addinin musulunci sai ka cuce musulmai a kowane lokaci kuma yanzu gashi musulmai sun yi karfi sai ya zama koyaushe a razana suke duk inda suka tafiya fatauci suna tunanin karsi karon banta da sahabban manzon Allah da suka cutar din nan wanda suka kora wanda suka yi musu gulala wanda suka yi musu duka din nan karsu hadu da su kaga wannan shine jarrabawa da suka fada ciki saboda halin da suka samu karsu fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa a farkon ayar Allah madaukaki ya ce wa daraba Allahu matalan qaryatan al qarya ce amma aka ce sai ce bima kanu yasna'una dan ka gane cewa ba da wai al qarya ba ake magana ba ana magana da mutanen al qarya ne yasa yasna'una kaga dhamirul jam'i ne jam'u muzakkar salim wanda ba a yin sa cewa waɗanda suke masu hankali to kenan yana nuna cewa duk wannan magana da ake ba ko da ginin alƙaryar ake yi ba karka yi tsammanin da alƙaryar ginin ake yi a'a ana magana da mutanen da alƙaryar dan haka shi yasa a farko an ce alƙarya amma sai Allah ya cike ayar da bima kanu yasnauna saboda abin da suka kasance suna aikatawa da kafirci wani wajen Allah tabaraka ta'ala to ya kamata musulmai kenan kowanne lokaci su rinka daukan izina da irin wannan hali kun gana na Hafsa Allah ya lokacin da mutane suka fada cikin gutulcewa Allah madaukakin sarki to fa suna gab da sahadar fushin Allah madaukakin sarki dukkan niman da Allah madaukakin sarki da dan adam koyaushe ya kamata ya zama mai godiya wa Allah madaukakin sarki wani lokacin nakan rasa al'ummar mu nakan kasa gane cewa ce irin al'umma ce duk inda kake calculation din al'ummar mu to sai ka samu ba nan take ba dan kwanan nan bai dade ba muna ta ihu saboda wahala da muka shiga na tsadar rayuwa kayan abinci yayi tsada mara ka rasa yadda za ka yi ka sayi abinci muna ta kuka ana ta zage shugaba sai asa baraka ne koya ne ne mare tunda za a san so kiyaye ko to sai kuma aka juya sai na ga rubuce-rubucen mu yawanci yan arewa kuma sai ana cewa wai yan arewa mu ne da murna da wato karyewar farashin abincin nan an karye farashin abinci ne dan a karya mu sai a to ya ne ne kin zai abinci da da yayi daralan ba a ce za a dora mu ba inda in yayi arha karya mu ne in yayi daraja kuma dora mu to lokacin da abin kayan abinci yayi tsada ada lokacin ya kamata ai musu tafi da a ce masha Allah abinci yayi tsada za mu duru ko ba haka bane in dai karyewar abincin karyewar mu ne to darajar abincin darajar mu ne kenan to lokacin da abincin yayi daraja sai a ce Allah san barka amma yayi tsada an yi tofin alaji ne yayi araha an yi tofin alaji ne to wai yaya ake so a yi ne kam an yi babu butulci a cikin wannan abu babu butulci a cikin kuwa in akwai butulci kuwa to fa ba za a zauna lafiya ba dan masu butulci kun ga irin sakamakon da Allah madaukake ya musu dan haka masu analysis ku yi mana bincike na gaskiya wai tsadar abincin shi fa alheri ko araha sai dan mu san cewa a ina ne zamu godiya wa wanda suka kokari dan yanzu an rudar da mu ne yayi tsada an ce ba haka ake so ba yayi araha an ce ba haka ake so ba to na kasa gane me yake so abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh